أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي والله مدوكاكين سركي ديك الدري هتورمو أولنا مجلسي ما البركة نا مسجد التوحيد wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 72 a wannan yammaci na Alhamis goma ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda ya dadai da 6 ga watan 10 shekara ta 2022 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata muna karanta nassi da Imam al-Bukhari ya fitar cikin sahihin sa wanda aka samu daga Zaid ibn Thabit Allah yarda da shi dangane da shawari na Sayyidina Umar da ya bayar wa Khalifa Abu Bakar Allah yarda da shi kan cancantar hada alqur'ani a guri guda dube da irin ta'adi da aka yi wa al'umma musulmi na kashe waɗanda suke mahaddatan qur'ani to yana tsoro kar yaki ya ci gaba da aukuwa irin wannan ai ta kashe waɗanda suka haddace alqur'ani sai a wayi gari sun tafi qur'ani shi ma sai ya tafi tare da tafiyarsu to wannan yasa sayyidina Umar ya bada shawari wa khalifa Abu Bakar Allah ya dade su kan ya kamata a hada alqur'ani wannan duk mun karanta a halkoki guda biyu da suka gabata to sayyidina Abu Bakar kuma sai ga wanda yafi cancanta tashi da wannan aiki shine Zaid ibn Thabit wannan yasa ya nemo shi yazo ya fayyace masa abin da ya faru tsakanin su da sayyidina Umar a karon farko Zaid ibn Thabit bai sallama ba amma kuma daga ƙarshe ya gamsu da ra'ayin sayyidina Umar da ya bijiro da shi wa sayyidina Abu Bakar ya gamsu to shine yayi bayani cewar wannan yasa ya bibiyi alqur'ani yana kokarin hada shi daga guraren da aka rubuta wanda mun ambaci gurare guda hudu cikin hadisi din allanka fada na dabbobi sun rubuta qur'ani a kansa Zaid ibn Thabit ya dinga bibiya waɗanda aka rubuta a kawunan su yana kwafa sannan kuma akwai tinka na dibino shi ma an rubuta wasu daga cikin surori ko ayoyi na alqur'ani ya dinga bibiya yana kwafa sannan kuma akwai fatu waɗanda aka rubuta ayoyi su ma a kansu sannan akwai fararen duwatsu wanda suke ba masu tauri ba wanda su ma an rubuta alqur'ani a kansu waɗannan ɓangarori guda hudu a kansu aka rubuta alqur'ani duka Zaid ibn Thabit ya bibiya yana kwafan alqur'ani da kuma abinda mahaddata qur'ani suka haddace to shine a ƙarshen bayanin sa yake cewa hatta wajadtu min surati at-taubati ayatayn inda Khuzaimata bin Thabit lam ajidhuma ma'a ghayrihi anan gaban muka tsaya yace yayi ta kokarin bibiyan ayoyi na alqur'ani yana rubuta su har ya kammala rubutun alqur'ani kenan duka alqur'ani dungurungum din sa Zaid ibn Thabit ya rubuce shi daga farko har ƙarshe amma kuma ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul tauba wannan bai same su a gurin kowa ba sai ya same su a gurin Khuzaima bin Thabit wanda bai samu a gurin wani wanda ba shi Khuzaima din ba sune laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wadannan ayoyi guda biyu na karshen suratu tauba zaid ibn thabit kamar yadda ya bayyana cikin wannan hadisi da muka karanta bai same su a gurin kowa ba banda Khuzaima ibn Thabit Khuzaima ibn Thabit kuma in ba a mance ba a makon da ya gabata mun yi takaitaccen tarjumarsa wanda har mun bayyana daga cikin falalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shaidarsa tana daidai da shaidar mutum biyu kuma mun faɗi dalilin da ya sanya annabi ya yi wannan hukunci din to waɗannan ayoyi guda biyu Zaid ibn Thabit bai same su a gurin kowa ba sai a gurin Khuzaima ibn Thabit al-Ansari mutumin Madina ne to amma kuma a cikin wata riwaya wacce ita ma Imam al-Bukhari ne ya fitar da ita cikin sahihinsa ba Khuzaima din Zaid ya ambata ba Zaid yake cewa hatta wajadtu akhir surati at-taubati ma'a abi Khuzaima mun ji bambancin wannan riwayar an ce mana inda Khuzaimata bin Thabit a wata riwayar kuma ma'a abi Khuzaima kaga wata riwayar ta zo da alkunya a wannan riwayar an ya bayyana cewa ya samu ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul tauba a gurin Khuzaimata bin Thabit to akwai wata riwaya daban-daban da wannan da aka kawo mana cikin littafi wacce ya bayyana cewa ya samu ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul tauba a gurin Abu Khuzaimata al-Ansari kaga Khuzaima ba zai zama Abu Khuzaima ba Abu Khuzaima baban Khuzaima ko shi kuma Khuzaiman shi karan kansa amma fa ba wai yana nufin baban Khuzaima wannan Khuzaiman da muke magana a kansa bane tunda shi Khuzaima mun ce bin Thabit ko bin Thabit al-Ansari shi kuma wannan Abu Khuzaima da Zaid yake bayani cewa ya samu ayoyi biyu na ƙarshen suratu tauba a gurin sa kusan yafi shahara ma da kunyat al-kunyat tasa sunansa Abu Khuzaima bin Aus shi ma yana cikin al-Ansar mutanen Madina ina fata an fahimci riwayoyin guda biyu to yanzu tambaya anan riwayoyin sun yi karo kenan da juna tunda a wannan riwayar da muka karanta Zaid ibn Thabit ya bayyana cewar ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul tauba ya same su gurin Khuzaima Khuzaima ibn Thabit al-Ansari akwai kuma wata riwayar ita ma tana nan cikin Bukhari yace ya samu ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba a gurin Abu Khuzaima kaga Abu Khuzaima ba zai zama daidai da Khuzaima ba to kenan riwayoyi guda biyun sun yi karo da juna ko kuma yaya ya muka fahimci al'amarin wannan riwayar da muka karanta ya ce ya samu ayoyi guda biyu gurin Khuzaima bin Thabit a wata riwayar kuma ya samu gurin Abu Khuzaima to ya zamu yi mu fahimci waɗannan nasoshi guda biyu a cikin maganan Zaid bin Thabit Allah ya yarda da shi to a nan gurin malamai sun yi ta kokarin fito da bayani suka ce zai iya yiwuwa shi Khuzaima Zaid ya samu ayoyin gunsa kuma har ila yau ya sake samu gurin Abu Khuzaima mun gane shi yasa a wannan riwayar yace ya samu bai samu ayoyin a gurin kowa ba sai a gurin Khuzaima bin Thabit a wata riwayar kuma yace bai samu ayoyin a gurin kowa ba sai a gurin Abu Khuzaima suka ce to zai iya yiwuwa duka a gurin mutane guda biyun ya samu a gurin Khuzaima kuma ya samu a gurin Abu Khuzaima kaga in aka fito da bayanin a haka iskalin da ake gani ya kunno kai zai zamanto ya gushe to Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya masa rahama ya sake kawo wata riwaya ta uku yanzu mun bayyana riwayoyi guda biyu riwaya ta farko ga ta nan a littafi mun karanta ta Zaid ibn Thabit yace ya gama hada alqur'ani sai ayoyi guda biyu na karshen suratul tauba kawai ya samu gurin Khuzaima ibn Thabit wata riwayar kuma ta nuna mana a gurin Abu Khuzaima to akwai riwaya ta uku wanda ita ma Bukhari ya fitar da ita cikin sahihin sa kaga duka riwayoyin ingantattu ne Zaid ibn Thabit yake cewa nafakhtu suhufa min al-masahif ففقدت آية الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا منذ وانا الرواية كما رواية أكتنا زيد بن ثابت يتي دنجا ديبيا دي اند أكروت القرآن يناقو قرن قفايا حدا أغري قدا يكمل وانن أيكي أما كما سيرس آية قدا تك يرسى تأغرن كوابي ساميت أغرن كوابا الهالي كما ya kasance yana jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta amma duk ayoyin da ya rubuta na alqur'ani bai samu agun kowa ba sai a gurin Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari wanda annabi ya sanya shaidar sa shi kadai ta zama daidai da shaidar mutum biyu ai mun yi bayani satin da ya wuce ko wannan ayar ko ita ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai kaga kenan ba iya ayoyin tauba bane amma a wannan hadisi an bayyana mana ayin tauba amma Khuzaimah ibn Thabit da aka ambata mana anan a wancan riwayar ma shi aka ambata to yanzu waɗannan riwayoyi guda uku ya zamu hada su mu yi aiki da su riwaya ta farko ga ta nan a littafi mun karanta ta Zaid ibn Thabit bayan ya gama hada alqur'ani a guri guda sai zamanto bai samu ayoyi guda biyu ba na ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa ƙarshe sai a gurin Khuzaimah ibn Thabit wannan riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu ya bayyana cewar ayoyi biyun nan na ƙarshen suratul tauba bai same su ba sai a gurin Abu Khuzaimah kaga Abu Khuzaimah kuma ba zai zama daidai da Khuzaimah ba sai riwaya ta uku yace ya gama kammala Qur'ani ya hada shi a guri guda sai aya guda ta saura bai same ta a gurin kowa ba kuma ya kasance yana ji annabi yana karanta ta bai same ta ba sai a gurin Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari ta cikin suratul Ahzab ita ce fadin Allah madaukakin sarki minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai kaga riwayoyi guda uku to wadannan riwayoyi guda uku wacce zamu dauka wacce zamu bari ko kuma duk zamu dauke su ya zamu yi mu dauke su mu yi aiki da su na no. ban fahimci bayanin naka ba bai fito ba na
dan da yazo yake nema
sauran
hayoyin da bai samu
ba eh
ta iya yiwa iya wanda suka san bai samu ba
eh
daga baya kuma sai fahimta akwai wani wanda bai samu ba ina nuni da jari
na
ana fahimta
eh haka na'am na'am bayanin naka ya fito kuma zai iya samun karkuwa wato tunda bayan ya kammala hada qur'anin ne yazo yake bada labari to da yazo a bayanin sa da yake yi ya bayyana cewa ayoyi guda biyu ne bai samu ba sai a gurin Khuzaimah daga baya kuma sai ya tuna ta ba biyun bane fa kawai akwai wata ma to wannan bayanin zai iya samun karbuwa ibnu hajar shi a cikin fathul bari da ya kalli waɗannan riwayoyi sai ce natijar da za a fita da ita karkashin waɗannan riwayoyi za a iya cewa ayoyi biyu na ƙarshen suratu tauba bai same su a gurin kowa ba sai a gurin Abu Huzaima ayar cikin suratul ahzab minal mu'minina rijalun ita kuma a gurin Huzaima ya samu agun Huzaima ya samu kagan an yi haka an hada nasoshin duka an yi aiki da su to amma kuma akwai sauran rena akaba ai akwai riwayar da yace ayoyi biyu na ƙarshen tauban ma ya same su a gurin Huzaima kaga yanzu Huzaima ambatansa yazo so biyu ayar cikin suratul ahzab minal mu'minina rijalun yace ya samu a gurin Huzaima bin Sabit sannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba nan ma yace ya samu a gurin Huzaima bin Sabit sannan wata riwaya kuma tazo a gefe tana nuna cewar ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba abun Abu Huzaima ya samu kun gane bayanin yanzu riwayoyi ne guda uku riwayoyi guda biyu sun zo mabambanta suna nuna cewa ayar ahzabi a gurin Huzaima bin Sabit ya samu sannan har ila yau an samu riwaya da ta nuna ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba ya same su ne a gurin Huzaima bin Sabit kaga gurin mutum ɗaya kenan ya samu waɗannan ayoyi da na tauba da na ahzabi to kuma sai riwaya ta zo a gefe da take nuna cewar a gurin Abu Huzaima ya samu ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba to kaga wannan jam'i da Ibn Hajar ya yayi zai zama kenan ya faka hadisin da yayi bayani kan cewar ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba ya same su a gurin Huzaima bin Sabit ban sani ba kaman ba kwa fahimtar bayani na bayanin baya fito muku yanda nake karanta a fuskokinku yanda nake karanta a fuskokinku bayanin baya fitowa riwayoyi ne guda uku riwaya ta farko ga ta nan mun karanta ta cikin wannan littafi cewa ya gama hada alqur'ani a guri guda sai aka wayi gari ayoyi guda biyu bai same su ba sai a gurin Huzaima bin Sabit kaga riwaya ta ingantacciya ko sannan akwai wata riwaya ita ma tana cikin Bukhari bayan ya kammala hada qur'ani sai kuma ya tuno akwai wata aya fa da yake ji annabi yana karanta ta cikin suratul ahzab minal mu'minina rijalun sai bai same su ta gurin kowa ba sai gurin Huzaima bin Sabit kaga kenan a gurin Huzaima bin Sabit a bayanin sa ya samu ayar cikin suratul ahzab da ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul tauba sai kuma wata riwaya ta zo a gefe da yake bayyana cewa ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba nan a gurin Abu Huzaima ya samu to kaga yanzu in Ibn Hajar ya ce ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba ya same su gurin Abu Huzaima ayar cikin ahzab ya same ta gurin Huzaima bin Sabit to wannan hadisi da yace ya samu ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba gurin Huzaima bin Sabit ya za a yi da shi kun gane bayani na in yanzu Ibn Hajar ya hada hadisai guda biyu wannan da aka nuna cewar ya samu minal mu'minina ayar ahzab gurin Huzaima bin Sabit wannan kuma hadisin da yace ya samu ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun ya same su a gurin Abu Huzaima to wancan hadisi wanda shi aka kawo mana cikin wannan littafi cewar ya samu ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba a gurin Huzaima bin Sabit shi an faka shi a gefe kun gane bayanin ya fito to kamar jam'in da Ibn Hajar ya har yanzu da sauran rina aka ba saboda koda an yi jam'i to shi wannan hadisi da ya bayyana cewar ya samu ayoyi biyu na ƙarshen suratul tauba a gurin Huzaima bin Sabit ya za a yi da shi to wasu daga cikin malamai kaman Abul Faraj yana cikin malaman hadisi sai ce zai iya yiwuwa an samu rudu ko wahali daga wasu daga cikin marawaita hadisan musamman bayanin ƙarshen suratul tauba nan bayanin aya su ahzab ba matsala za a iya cewa bai same ta ba sai a gurin Huzaima bin Sabit to amma inda matsalar take inda aka ambaci sunayen mutum biyu ɗaya Abu Huzaima ɗaya kuma Huzaima bin Sabit yace ya samu ƙarshen suratul tauba a gurin su to shine Abul Faraj yace zai iya yiwa wahami ne na wasu daga cikin malaman marawaitan hadisin in ma ko ya ce ya samu a gurin Huzaima bin Sabit ko kuma a gurin Abu Huzaima sun samu kokonto to kaga anan gurin bayanin zai fito sosai sun samu kokonto in ma ko ya samu a gurin wannan ko kuma ya samu a gurin wannan to amma ni natijar da nake ga ya kamata mu fita da ita a ƙarshe duk ya faru babu wahani ciki. Za a iya cewa ayoyi biyu na ƙarshen suratu Tauban nan ya same su a gurin mutum kamar yadda muka yi ishara a farko. Ya samu gurin Kuzaimatu ibn Thabit kuma ya samu gurin Abu Kuzaima, kaga babu iskadi. Sannan kuma yazo ayar cikin suratul Ahzab, minal mu'minina rijalun, bai same ta a gurin kowa ba sai a gurin Kuzaimatu ibn Thabit. Kaga Kuzaimatu ibn Thabit ya samu bangarori guda biyu a gunsa kenan. Ya samu ayoyi biyu na ƙarshen suratul Tauba laqad ja'akum a gunsa, sannan ya sake samun ayar suratul Ahzab minal mu'minina rijalun duka a gurin Kuzaimatu ibn Thabit. Sannan ya samu har ila yau ya samu laqad ja'akum a gurin Abu Kuzaima, kenan yanzu da Abu Kuzaima da Kuzaimatu ibn Thabit sun yi ittifaki lokacin da aka samu ayoyin nan a gurin su. Wannan zai iya yuwa a rubuce, to amma wannan kaga ba zai zama akwai rudu ba a bayanin nan da nayi, saboda akwai wasu hadisai da suka zo daban waɗanda suke nuna laqad ja'akum din nan ma ba iya mutum biyun nan kawai aka samu a gunsu ba. Kenan Zaid ibn Thabit ya faɗi abin da ya tuno ne, wanda bai tuno ba bai faɗi ba, kai kenan wannan ba zai kore cewar wannan ayoyi guda biyu ya same su gurin mutum biyu ba. Ya samu gurin Kuzaimatu ibn Thabit laqad ja'akum da kuma gurin Abu Kuzaima, saboda akwai nasoshi wanda idan muka karanta su muka duba za mu ga cewar waɗanda aka samu wannan ayoyi musamman na ƙarshen suratu Tauba ba mutum ɗaya bane ba biyu ba ba uku ba wanda aka samu a gurin su, da wanda suka yi shaida suka tabbatar cewa suna nan cikin Alƙur'ani. Yanzu idan mun ɗauki riwaya ta farko da za ta ƙara fito mana cewa ba mutum ɗaya bane ba biyu ba, ma'ana bai taƙaita da Kuzaima da Abu Kuzaima ba kawai. Akwai hadisi da Abu Dauda ya fitar cikin Musnad ɗinsa, a cikin Sunan ɗinsa, afwan, akwai hadisi da Abu Dauda ya fitar cikin Sunan ɗinsa, yake ba da labari cewa Zaid ibn Thabit da ya zo haɗa Alƙur'ani sai Kuzaimatu ibn Thabit, shi dai wanda muke magana a kansa, sai yake ce musu mazaidu, tunda Zaidu yana da mataimaka, akwai wanda suka taimaka masa wajen haɗa Alƙur'ani, sai yake ce musu su wanda suka taimaka wa Zaidu da shi Zaidu, ya ce inni ra'aytukum taraktum ayataini lam taktubuhuma, ya ce ni na ga kun bar ayoyi guda biyu cikin Alƙur'ani ba ku rubuta su ba. Ya gaya wa Zaidu da wanda suke taimaka masa wajen rubuta Alƙur'ani, sai suka ce waɗanne ayoyi ne, sai ce ayoyin ga su nan kamar haka, na ɗauke su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ji Kuzaimatu ibn Thabit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sai sayyidina Uthman yana zaune sai ce na shaida cewa tabbas waɗannan ayoyi guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da musu. Kaga kenan da Uthman ya mance, yanzu da Kuzaima ibn Thabit yazo ya bayyana Usman sai yayi shaida, kaga kenan shi ma Usman zai za a lissafa shi cikin wanda aka samu wannan ayoyi na ƙarshen suratu Tauba a gurin sa. Sai sayyidina Usman yace to yanzu ina ya kamata mu sa waɗannan ayoyi guda biyu? Zaid ibn Thabit yace ƙarshen suratu Tauba, to shine sai suka sanya waɗannan ayoyi guda biyu a ƙarshen suratu Tauba. Kaga wannan ya ƙara fito mana da sunan Uthman ibn Affan, Allah ya yarda shi. To akwai kuma hadisi da aka samo daga Abul Aliya, Allah ya masa rahama, ɗaya daga cikin tabi'ai na musulunci, shi kuma ya ji daga Ubayyu ɗan Ka'ab. Ubayyu ɗan Ka'ab kuma sahabi ne cikin masana Alƙur'ani na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ubayyu ɗan Ka'ab yana ba da labari cewa lokacin da suka zo haɗa Alƙur'ani, kakenan haɗa Alƙur'anin da Zaidu ya yi, cikin mataimakansa akwai Ubayyu ɗan Ka'ab. Ubayyu ɗan Ka'ab yake ba da labari cewa lokacin da suka zo haɗa Alƙur'ani a lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar, sai ya zamanto akwai wanda ke rubutu, akwai kuma wanda ke shifta, wanda ke karantawa ana rubutawa. Kai Zaid ibn Thabit ya samu mataimaka. Sai Ubayyu ɗan Ka'ab, Allah ya yarda da shi, ya ce ni ina cikin wanda suke shifta, wanda suke karantawa ana rubutawa. Har muka je kan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun, sai muka tsaya muka dauka iyakan ƙarshen suratu Tauba kenan, sai muka ja muka tsaya. Yace muna haka sai wani cikin sahabban annabi sai wani cikin sahabban annabi sai ya ce mana kai surar fa bata cika ba wata riwayar kuma ta bayyana cewa shi Ubay dan Ka'ab din shine karan kansa bayan an je kan wannan aya an tsaya sai ya ce kai amma ina ga wannan surar fa bata cika ba akwai saura saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni wasu ayoyi guda biyu a ƙarshen suratu tauba aka ce wani ayoyi ne sai ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum kaga Ubay dan Ka'ab shi ma yana cikin wanda suka shaida cewa waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratu tauba suna cikin alqur'ani kenan bai zama Khuzaimah ibn Thabit kawai ba bai zama Abu Khuzaimah kawai ba bai zama Uthman ibn Affan kawai ba an samu ƙarin Ubay ibn Ka'ab sannan akwai wani hadisi har yanzu na uku wanda zai ƙara zuwa mana da sunan mutum na hudu yanzu mun samu sunan mutane nawa mutum hudu ko to wani hadisi zai zo mana da sunan mutum na biyar hadisin Imam Ahmad da ya fitar da shi cikin Musnad din sa yake cewa Al-Harith ibn Khuzaimah ya zo da ayoyi biyu na ƙarshen suratu Tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya zo da su gurin Umar kenan Umar shi ma ya halarci gurin da aka hada Al-Qur'ani guri guda ya zo da waɗannan ayoyi gurin Umar Allah ya yarda da shi sai yake cewa ga wasu ayoyi su ma suna cikin Al-Qur'ani waye muka ambata yanzu Al-Harith ibn Khuzaimah kaga baya cikin hudincan na baya da muka yi maganar su baya cikin hudun baya muka ce akwai Khuzaimah ibn Thabit akwai Abu Khuzaimah akwai Uthman ibn Affan akwai Ubay ibn Ka'ab to wannan gana biyar din su Al-Harith ibn Khuzaimah ya zo da ayoyi biyu na ƙarshen suratu tauba gurin Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi sai ce ga wasu ayoyi nan suna cikin alqur'ani a ƙarshen suratu tauba sayyidina Umar sai ce waye zai sheda cewar suna cikin alqur'ani ƙarshen suratu tauba yayi sheda tare da kai saboda shedarka kai kadai ba za mu karbe ta ba sai da wani sai shi Al-Harith ibn Khuzaimah yace gaskiya ban san wani da zai shaida tare da ni ba amma ni dai na san annabi ya karantar da ita kuma na rubuta kuma na haddace ka kenan bai takaita ga iya wanda Zaid ya ambata ba to sai sayyidina Umar yace eh dama ina so in samu karfin gwiwa ne in samu tabbaci ni ma na san waɗannan ayoyi inji sayyidina Umar yace waɗannan ayoyi da ka zo da su ni ma na san su kuma na shaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da su na ji daga annabi kaga an samu sayyidina Umar ƙarin na nawa na bakwai ko na shida an samu sayyidina Umar ƙarin na shida yace ya shaida ya ji annabi ya karantar da waɗannan ayoyi ka kenan ayoyin ba a gurin mutum ɗaya kawai aka samu ba to shi yasa bayanin da muka yi na ƙarshe cewar Zaid ibn Thabit mutane biyu da ya ambata Khuzaimah ibn Thabit da Abu Khuzaimah wannan yana nuna cewa a gurin su dukansu su biyu ya samu ƙarshen suratu tauba sannan bai yi karo da maganar da yayi cewa ya samu ayan suratul ahzab min almu'minina a gurin Khuzaimah ibn Thabit ba kenan sai zama waɗannan ayoyi guda uku an gama rubuta alqur'ani su ba a same su a gurin dokacin sahabban annabi ba sai a gurin wasu wanda suke yan kadan tare da cewa mafi yawan su sun san su sun haddace su to amma a same su a rubuce a sai a gurin yan tsiraru to wannan yasa Zaid ibn Thabit yayi wannan bayanin Allah ya yarda da shi yace fa kanati suhufu allati jumi'a fiha alqur'an inda Abi Bakr hatta tawaffahu Allah takaddun da aka rubuta alqur'ani sun kasance a gurin sayyidina Abu Bakar kenan yanzu bayan Zaid ibn Thabit ya kammala rubuta alqur'ani waye yasa shi ya rubuta alqur'ani sayyidina Abu Bakar shikenan sai je danka masa dama shi yasa shi aiki sai je yace ya khalifata rasulullah ga aikin da ka sa ni na ida na kammala to wannan yasa sayyidina Abu Bakar ya karbi alqur'anin sai ya aje a gunsa dama menene hikiman hada alqur'ani a guri guda tsoron kar mahaddata alqur'ani a kashe su a yakukuwa da ake ta yi kuma a wayi gari sun tafi alqur'ani ma tafi amma yanzu tunda an hada shi a guri guda ko da mahaddata qur'ani sun tafi ga qur'anin nan da yana rubuce wanda za su zo daga baya za su iya dauka su karanta to sai sayyidina Abubakar ya bar wannan alqur'ani da Zaid ibn Thabit ya rubuta daga farkon suratul Fatiha har zuwa karshen suratul Nas ya barshi a gurin sa hatta tawaffahu Allah har Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa ya koma ga Allah thumma inda umara hatta tawaffahu Allah daga nan alqur'anin sai ya koma kan wanda ya biyo bayan sayyidina Abubakar wanda ya zama khalifa bayan Abubakar shine Umar shi kuma maimakon khalifa sai ake ce masa Amirul Mu'minin to sai wannan Qur'ani ya koma hannun shugaba na mu'minai gaba daya shine sayyidina Umar Allah ya jada shi shi ma hatta tawaffahu Allah har Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa thumma inda Hafsata to bayan ya rasu sayyidina Umar ya rasu gurin wa alqur'anin ya koma sai koma gurin Esther Hafsa matar annabi Allah ya jada ita bayan rasuwan sayyidina Umar sai alqur'ani ya koma gurin Hafsa binti Umara radiyallahu anhuma wa Uthman radiyallahu anhu huwa alladhi istansakha al-masahifa wa farraqaha fil amsal lokacin da Zaid ibn Thabit ya hada alqur'ani guri guda sayyidina Abubakar kai abin da ya shine sai karba ya aje a gurin sa a matsayin sa na khalifa bayan ya rasu qur'anin sai koma gurin sayyidina Umar da ya zama Amirul Mu'minin shugaban mu'minai bayan ya rasu Qur'anin sai koma hannun Hafsa to a lokacin da yake hannun Hafsa sayyidina Uthman ya zo ya zama Amirul Mu'minina anan sai karbi Qur'anin gurin Hafsa sai yayi copies da yawa sai tura duk wani birni da musulunci ya zamanto ya mamaye shi yana da rinjaye a kansa sai mai da shi gun Hafsa ta ci gaba da ajewa shi wannan asali wanda Zaid ibn Thabit ya rubuta shi yayi copy din sa copies wanda suke masu tarin yawa ya tura misali Makka ya tura Taif ya tura Yemen ya tura Iraki ya tura Sham ya tura Misra ya tura duk wani guri dai birni da musulunci ya mamaya sayyidina Usman sai copy wannan Qur'anin sai tura su waɗannan birane din yace wa kana alquran qabla dhalika mahfuzan murattaban fi suduri maktuban ayatin wa suwaran laysat mujtami'a gabanin ahada alqurani a guri guda kama yana mana kokaci ne akan bayanin da ya gabata a baya gabanin alqurani ya ahada shi a guri guda da ya kasance kawai an haddace shi ne a kirazai zaka samu wannan ya haddace alqurani wancan ma ya haddace wancan ma ya haddace amma ka same shi a rubuce a guri guda da babu da yana rubutu zaka samu ayoyi kaza anan ka samu sura kaza anan ka samu ayoyi kaza anan to amma da Zaid ibn Thabit yazo yi wannan gagarumin aiki sai aka samu alqur'ani gabaki ɗayan sa a guri guda daga farkon sa har ƙarshen sa to wannan shine ya kawo mu ƙarshen wannan nassi da muka karanta gabanin mu karkare akwai buƙatar mu dan yi ishara kan wasu fa'idoji da muka karanta karkashin wannan kissa da muka karanta hada alqur'ani mai girma a guri guda babban dalili yana da kyau kar mu mance babban dalilin da yasa mawallafin wannan littafi ya kawo mana wannan gabata hada alqur'ani shine dan a fito mana da yadda sayyidina Umar yake bada gudunmawa a jagorancin sayyidina Abubakar yadda sayyidina Umar ya taka rawar gani wajen bada shawarwari da kuma aiwatar da abubuwan da zasu taimaka wa jagorancin sayyidina Abubakar shine dalilin da yasa aka kawo mana wannan babi na hada alqur'ani a guri guda kuma tunda in mun kula da bayanin da muka yi zamu ga asalin shawarin yazo ne daga gurin wa gurin sayyidina Umar ya bawa sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar kuma ya rungumi shawarin yasa ayi aiki wajen hada alqur'ani din a guri guda wanda ya wakilta da wannan aiki shine Zaid ibn Thabit Zaid ibn Thabit kuma ya tsaya tsayin daka ya hada alqur'ani din a guri guda amma wane ne sababin hada qur'anin guri guda sayyidina Umar a karkashin shawarin sa ne yasa akai wannan gagarumin aiki to kaga wannan zai nuna mana tabbas sayyidina Umar bai yi kasa a guiwa ba wajen bada shawarwari wa sayyidina Abubakar ga duk abin da yaga zai amfanar da musulunci zai amfanar da musulmai zai amfanar da daula sayyidina Umar bai kasa a guiwa ba ya bayar kuma sai kaga shawarin da ya bayar din sun yi tasiri kuma tasirin su yana kai kawo har a yanzu da nake magana tun shekaru 1400 da wani abu baya ko kuma shekaru
da 400 da mu ce ko 30 ko 20 da wani abu a baya shawarwarin da sayyidina Umar ya ba aka dauka aka dabbaka aka yi aiki da su gashi har yanzu muna cin gajiyar su Allah ya sakawa sayyidina Umar da alkhairi darussa da fa'idoji da zamu fita da su karkashin wannan kissa da muka karanta na farko zamu fahimci kaifin basirar sayyidina Umar zamu fahimci kaifin basirar sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ta ina ne kaifin basirar sayyidina Umar ta bayyana ta yanda ya riski muhimmancin hada alqur'ani a guri guda da kuma hararo hatsarin rashin hada qur'ani a guri guda da yayi kuma shawarinsa sai zamanto ya gamsar aka hada alqur'ani a guri guda gashi nan yanzu du kowa zaka ga ya daga alqur'ani yana karantawa izu 60 din nan gashi nan duk wannan karkashin shawarin mutum daya shine sayyidina Umar kaga wannan zai nuna mana kaifin basirarsa yanzu duk duniya duk inda zaka je ka samu alqur'ani an hada shi guri guda sakamakon shawarin sayyidina Umar Allah ya dade shi to kaga wannan zai nuna mana kaifin basirar sayyidina Umar ta yanda ya bada shawari kuma shawarin nasa ya amfani al'umma musulmi tun daga wancan zamani har wannan lokaci da nake magana kuma har duniya ta nade al'umma musulmi suna amfana da shawarin da sayyidina Umar Allah ya dade shi ya bayar ya amfani al'umma musulmi a addinin su ya amfani al'umma musulmi a rayuwar su ta duniya tunda idan kana karanta alqur'ani har yanda zaka rayu a duniya da daddadin rayuwa an bayyana maka cikin alqur'ani ma farrabna fil kitabi min shay haka Allah subhanahu wataala bayyana babu wani abu da aka bari a cikin alqur'ani ba ce an ambata bai takaita ga rayuwar lahira kawai ba ko kuma bai takaita ga al'amarin lahira kawai ba har al'amura na duniya da zamantakewa duk an bayyana cikin alqur'ani ka kenan wannan zai nuna mana baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma wannan khalifa shiryayye sayyidina Umar Allah ya dade shi ta yanda yayi nagartaccen abin da al'ummar musulmi da musulunci suka amfana suke amfana kuma amfanin ba zai gushe ba har kiyama ta tsaya abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta mun yi isharar sa a darasin da ya gabata cewa duk wanda ya karanta alqur'ani a yau lallai sayyidina Umar yana da lada saboda shi ya bada shawari a hada alqur'anin a guri guda Abu Bakar yana da lada shi yayi umurni a hada qur'anin guri guda Zaid ibn Thabit yana da lada shi ya dau nauyin hada alqur'anin a guri guda Allah ya saka musu da alkhairi Abu na uku da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta wannan dalili ne da yake nuna maka cewar ana so mutum idan ya zama jagora ko shugaba cikin al'umma ya zamanto yana da mai masa rubutu da abin da ya taso zai rubuta masa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu masa rubutu Sayyidina Abu Bakar shi ma da yazo yana da masu masa rubutu Zaid ibn Thabit Allah ya yarda da shi yana ɗaya daga cikin wanda suka yi rubutu wa sayyidina Abu Bakar Allah ya dade su gaba daya lallai wannan gagarumin aiki waɗannan bayin Allah sun cancanci a jinjina musu radiyallahu anhum wa radu anhu wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da gabobi da shi mawallafin wannan littafi ya kawo mana waɗanda suka fito mana da irin gudunmawa da sayyidina Umar ya bayar a khalifancin sayyidina Abu Bakar babin da zamu tafi kansa shine za a shiga kai tsaye cikin tarihin sayyidina Umar idan mun kula da babukan da ya kawo a bayan wannan jam'ul qur'an din zamu ga ba ma bukatar su saboda duk a cikin bayanan mu mun bayyana su anan da yace wa nastakhlisu min waqi'ati jam'il qur'anil karim ba'd an-nata'ij minha sai zubo su wannan mun ambace su a yanzu kaga ba bukatar mu tsaya mu bata lokaci kamar fa'idoji da darussa da aka dauka karkashin kissan nan da muka karanta na hada alqur'ani su zai zubo mana to mun yi bayanin su mun yi isharar su mun takaita su ba bukatar mu tsaya mu bata lokaci to idan mun je sai na gaba zamu ga yayi topic Zaid ibn Thabit katibul wahyi radiyallahu anhu kaga nan tarjaman Zaid ibn Thabit zai kawo mana shi kuma mun yi tarjaman mun riga mun yi to kaga ba bukatar shi ma mu tsaya mu bata lokaci a kansa kai tsaye kawai sai mu tafi al-faslu thalith istikhlafu as-siddiqi lil faruq wa qawaid nizami hukmihi wa hayatuhu fil mujtama fil mujtama kaga wannan zai shiga kai tsaye kan tarihin sayyidina umar kenan duk bayanan da muka yi tai a baya ba a shiga gundarin tarihin sayyidina umar ba kaman gabatarwa ne ko kuma shimfida to yanzu ne za a shiga asalin tarihin sayyidina umar yace al-mabhathul awwal istikhlafu as-siddiqi lil faruq wa qawa'id nizami hukmihi wannan shine topic din mu na farko istikhlafu as-siddiq lil faruq jagorantar wanda siddiq yayi ga faruq wato ya jagorantar da shi kan al'umma da yazo rasuwa kenan sayyidina abubakar lokacin da yazo rasuwa sai jagorantar da sayyidina umar akan al'umma ya zama shine shugaban al'umma to wannan abin da ya kunsa kenan wannan mawdu'in sannan gaba ta biyu a wannan gaba din ko a wannan mawdu'in wa qawa'id nizami hukmihi bayan yayi mana bayani kan yanda sayyidina abubakar ya ayyana sayyidina umar ya zamanto khalifa bayan sa sannan kuma ya zubo mana wasu bayanai da suka kunshi ginshikan hukuncin sayyidina umar foundation da ya dora hukuncin sa akai ka'idoji da ya sanya wanda ya tsara hukuncin sa akai wanda hukuncin sa ya tafi akai ko jagorancin sa ya tafi akai wato za a yi mana bayani kan yanayin jagorancin sayyidina umar waɗanne ka'idoji ya sanya a jagorancin sa akan waɗanne ka'idoji ya tafi a tsarin hukuncin sa tsarin jagorancin sa tsarin gudanarwar sa to wannan za a kawo mana bayani a waɗannan gabobi guda biyu to za a fara da gaba na farko yace istikhlafu as-siddiq lil faruq jagorantar wanda sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya dade shi yayi wa faruq wato ya sanya shi ya zama khalifa a bayan sa yace lamma shtadda ala abi bakr maradu wa ahassa bidunui ajali khafa ala al-muslimina an yantashira amrahum khafa ala al-muslimina an yantashira amruhum watanhalu uqdatu ijtima'ihim bitanazu'ihim subla al-khilafati to wannan ya dauko bayani ne tun daga farkon sa yace lamma shtadda ala abubakarin maradu lokacin da rashin lafiyan sayyidina abubakar ya tsananta rashin lafiyan da Allah ya dauki rayuwar sa a cikin ta wannan ya faru a watan jumadal akhira shekara ta 13 bayan hijira dama a wannan shekarar Allah ya dauki rayuwar sayyidina abubakar Allah ya dade shi yace lamma shtadda ala abubakarin maraduhu lokacin da rashin lafiyan abubakar ya tsananta wata rana yayi wanka da wani ruwa mai sanyi sai zazzabi mai zafi ya lullube shi to tunda wannan zazzabi mai zafi ya lullube shi bai tashi ba sai daukar gawan sa akai to da wannan zazzabi ya lullube shi kullun karuwa yake yi kullun yana karuwa har wasu daga cikin sahabban annabi sun shigo duba shi sun zo gaishe shi sai suke tambayan sa shin ya ga likita kuwa yace kwarai na ga likita suka ce to da ka ga likita me yace yace da na ga likita sai yace mun inni fa'alun lima uridu wato likitan sa shine Allah wa idza maridtu fa huwa yashfin to lokacin da rashin lafiyan sayyidina abubakar ya tsananta wa ahassa bidunui ajalihi jikin shi ya bashi cewa ajalin sa ya matso cewa wannan rashin lafiya ba zai tashi daga shi ba zai samu sauki ba zai wuce ta can Allah zai dauki rayuwarsa khafa alal muslimina an yantashira amruhum sai tsora cewa musulmai kar al'amarin su ya watsu ma'ana tunda yanzu sayyidina abubakar shine jagora in ya tafi kar waɗanda suke kwadayin jagoranci su yawaita wannan shine abin da sayyidina abubakar ya tsora cewa al'umma musulmi watanhallu uqdatu ijtima'ihim sannan kuma abinda ya dunkule su ya ture su ya hade su a guri guda suka zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya kar ya warware kaga yanzu in ya warware za a samu rarrabuwan kai to wannan shine abinda sayyidina abubakar Allah ya dade shi ya tsora cewa al'umma musulmi. Me zai sa wa abin da ya dunkule su ya cure su ya hade su guri gudaya ya warware yace bi tanazuihim subul al khilafati saboda jayayyar da za su yi a hanyar tafarkin neman jagoranci wannan yace a'a suwane da wane suka cancanta wannan yace a'a suwane da wane suka cancanta wannan yace a'a suwane da wane suka cancanta to amma me yasa sayyidina abubakar yayi wannan tunani me yasa yake tsora cewa al'umma musulmi wannan hatsarin ga dalilin nan wa qad ra'a an-nasa yawma wafatir rasuli sallallahu alayhi wa sallam qad inqasamu fi'atayn kullu minhumma yajdhibu al-khilafata ila hayyizihi dalilin da yasa kenan sayyidina abubakar yake tsora cewa al'umma musulmi kar abin da ya ture su guri guda ya zama ya warware wajen neman jagoranci saboda me saboda ya yi noticing bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad ra'a an-nasa yawma wafatir rasuli ya ga mutane ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu qad inqasamu fi'atayn sun kasu gida biyu kullu minhumma yajdhibu al-khilafata ila hayyizihi kowane ɗaya daga cikin bangarori guda biyun nan yana kokarin jankin jagoranci khalifanci zuwa ga bangaren sa zuwa ga nahiyar sa ai in ba amince ba wannan mun karanta a ru'u saucurin masaji cewa babban rasuwan annabi mutan madina sun hadu a ina muka ce saqifatu bani sa'ida ko mutan makka kuma sun hadu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su mutan madina da suka hadu a saqifatu bani sa'ida ne suka hadu suke yi za su zabi jagora wanda zai mai gurbin annabi mutan makka da suka hadu a masallacin annabi mai suka hadu suke yi za su zabi jagora wanda zai mai gurbin annabi kaga an rabu gida biyu muhajiruna suna kokarin zaba daga cikin su al-ansaru suna neman kokarin zaba daga cikin su labari sai iske muhajirun cewa irin meeting din da kuke yi a masallacin annabi ga tan mutan madina al-ansar su ma suna kwatankwacin sa a saqifatu bani sa'ida saqifatu bani sa'ida kuma kamar yadda muka sha bayani shi guri ne ko hall ne da mutan madina suka saba haduwa in ma ko su daura aure ko kuma su yi meeting ko su tattauna kan abin da ya shafe su suya su to shine suka hadu a wannan guri da zimmar zaben wanda zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iske al-muhajirun shine suka tashi suka je suka same su to da aka je aka same su ma dai nan sai da aka yi ta dauki ba dadi akai a kawo da karshe kuma tunda dukkan su gaskiya suke nema sai aka hadu akan sayyidina abubakar an samu wani da yake cewa minna amirun wa minkum amir ko a cikin ku a zabi shugaba cikin mu a zabi shugaba sannan an samu wanda yake cewa wannan jagorancin namu ne mu ƴan Madina ku kuma gashi an same ku ku mutanen Makka kuna so ku mana babake ne ku dauke mana abin da yake haƙƙin mu ne mu muka fi cancantar sa to wannan ya ba Abubakar tsoro wannan abin da ya gani ya ba shi tsoro to sayyidina Abubakar kuma Allah subhanahu wataala cikin ikon sa yayi kokari ya nuna musu cewa ai annabi ya nuna cewa al-a'immatu min quraish jagorori ana zaba ne cikin Qurayshawa me yasa hum awsatul arabi nasaban wa dara su suka fi falala ta fuskan garin da suka fito garin Makka ba garin da ya kai shi sannan nasabar da suka fito daga cikin ta nasabar Qurayshawa ta fi kowace nasaba kabila girma saboda hakan an tashi za a zabi jagora ana zaba ne a cikin su to wannan bayanai da sayyidina Abubakar ya sai sa suka nutsu sai suka sallama akan cewa kwarai to yanzu fa tabbas mun yarda mun amince mun sallama a zabi jagora a cikin al-muhajiruna mu kuma sai mu zama masu ba da shawara to daga nan ne aka zabi sayyidina Abubakar to wannan abun ne sayyidina Abubakar ya kula da shi sai ya ga yanzu idan ya fadi ya mutu ya koma ga Allah ba tare da yayi wa tukkan hanci ba yana tsoron me zai je ya zo a bayan sa to shine anan gurin ake mana isharan wani irin abu yayi na ganin an tsallake ba a sake komawa gidan jiya ba yace jama'a an-nasa ilaihi wannan yasa sayyidina Abubakar sai ya hada mutane yasa a gayyato masa mutane a gayyato masa mutan Madina a gayyato masa mutan Makka su zo yana da magana aka tattaro masa su suka zo suka hadu فقال سي سيدنا أبو بكر يتي إنه قد نزل بي ما قد, ما قد ترون ولا أظنني إلا ميت لما بي يتي إنه قد نزل بي ما قد ترون كنغا أبن ديسا وقدني نرشن لا فيا غاشنن بيقويه وكوابا دكتشنك كوايا إذن سينا غني مسا gani nan a cikin wani matsanancin yanayi na rashin lafiya wala azunnuni illa mayitun kuma bana tsammani zan tashi a wannan rashin lafiya ina ga Allah subhanahu wataala zai dauki rayuwata limabi saboda abin da ke tattare da ni na tsanani na rashin lafiya jikin shi ya bashi zai wahala ya tashi a wannan rashin lafiya nasa wa kad atlaqa Allahu aymanakum min bai'ati وحل عنكم عقدتي yace to kun ga dai ga yanayin da nake ciki ko sannan kuma Allah subhanahu wataala ya kubutar da ku daga yimin mubaya'a me yake nufi da cewa wa kad atlaqa Allahu aymanakum min bai'ati Allah subhanahu wataala ya kubutar da ku daga yimin mubaya'a me yake nufi da wannan lafazin abin da yake nufi da kuka hadu a kaina kuka mun mubaya'a Allah ya kubutar da ku daga sabani tunda a lokacin ai an samu sabani din wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza to sayyidina Umar sai yayi wani lafazi da ya sanya ya musu guyuwa ina ga zamu iya tuno lafazin ko yake ce waye a cikin ku zai yarda a gabatar da shi akan Abubakar alhali Abubakar annabi ya gabatar da shi waye zai dinkirta shi ya mai da shi bayan annabi ya gabatar da shi annabi da ya kwanta rashin lafiya da aka zo aka ce masa ya rasulullah an kira sallah mutane suna jiran ka fita ka ja su sallah annabi yayi alola ya fadi ya suma sun su kuma suna zaune suna jiran annabi ya zo ya ja su sallah can bayan ya farko aka ce yace a sallan nas yace mutane sun yi sallah aka ce a hum yantadirunaka ya rasulullah suna can suna jiran ka ya manzon Allah sai ya ce a sa masa ruwa aka sa masa ruwa ya alola ya yunkura zai tashi sai ya suma su kuma suna ta jira annabi ya fito bayan ya farfado sai ya sake tambaya a sallan nas mutane sun yi sallah aka ce hum yantadirunaka ya rasulullah to dai fahimci dai fita zai ga su sallan ba zai yi ba sai ya ce muru Abubakarin fa yusalli bin nas ko umurci Abubakar ya salla da mutane to shine sayyidina Umar yake tuna musu yake ce musu a cikin ku wa zai dinkirta Abubakar ya dawo da shi bayan annabi ya tura shi gaba sai suka ce muna neman Allah ya tsare mu daga dinkirta Abubakar mu komo da shi baya yace to a cikin ku waye yake da waɗannan falala guda uku idh yaqulu li sahibihi la tahzan idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'an waye ya samu waɗannan a cikin ku sai suka ce duk babu sai Abubakar sai ya ce Abubakar ba na hannunka na mamu baya'a kaga anan gurin duk ya kashe musu gwiwa da zance guda biyu na farko nuna musu cewar ai annabi yana raye ma Abubakar din ya gabatar to a cikin ku kuna ga akwai wanda zai iya dawo da shi bayan annabi ya gabatar da shi suka ce a'a ba mu isa ba abu na biyu ga wata falala wasu falala guda uku da ya samu idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana waye ya samu waɗannan falalan guda uku banda shi suka ce babu yace ba ni hannunka na wa mubaya'a take masa mubaya'a su ma duk suka tashi suka masa mubaya'a to shine bayanin da yake yi anan cewa Allah ya kubutar da ku daga yimin mubaya'a ma'ana mubaya'ar da kuka hadu kuka yi mun ya sa ya zama sababi na rashin sabani tsakaninku na rashin fahimta tsakaninku tunda duk kun yarda kun amince kun sallama kun mika wuya ni in zama jagora kaga yanzu babu wanda yake da tababa kenan wannan ishara yake musu tunda ni Allah ya kubutar da ku daga yimin mubaya'a to kar kuma a samu akasi bayan rasuwana a koma gidan jiya to wannan kamar shimfidi yake yi muqaddima yake yi ina ga saboda kurewan lokaci za mu dasa aya a nan sai Allah kai mu haduwa ta gaba za mu ga yanda sayyidina Abubakar ya jagorantar da sayyidina Umar ta yanda zai zama khalifa a bayansa abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته